yayin da ake shirye shirye da dai sai wani wato kwallon kafa ta duniya kuwa wacce za a rufe a can kasar Spain a watan Agusta 31 ga watan Agusta na shekarar 2018 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na kasar Spain ta je za ta yi tayin karshe kan dan wasan take na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Belgium suna Eden Hazard dan shekaru 27 haihuwa kafin a rufe shi ne kan yayin yan wasan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Spain Marco Alonso da shekaru 27 haihuwa ya ce yana da ganin ya kamata ya ci gaba da zama a Stamford Bridge da cewa Real Madrid da Atletico Madrid suna bukatar kotu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa wasu maruho ya nemi mataimakin shugaban kungiyar ta Manchester United Edward Woodward da ya sayar da Anthony Martial mai shekaru 22 da haihuwa daidai a nashi bangaren Martial ya yanke shawarar ci gaba da zama kungiyar ta Manchester United domin samun waje a bangaren inda yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za ta iya dawo da ɗan wasan ta ɗan ƙasar Colombia mai turaye Erin Mena daga kungiyar kwallon kafa ta Everton inda zai kai ma darajar euro miliyan 60 kimanin fam miliyan 53 da dubu 83 bayan da ta sayar da ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa wa kungiyar ta Everton a kan kuɗi euro miliyan 30 kimanin fam miliyan 77 da dubu 19 a ranar a ƙarshen sai da sayarwa da aka yi daidai ɗan wasan ana tunanin in zai dawo ma zai iya cewa a shekarar 2020 kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ba za ta hadu da ɗan wasan tsakiyar ta ba wato Ian Ramsey na bukatar ba da ganin cewa ta ninka masa albashinsa kamar yadda ɗan wasan ya bukata sai dai ta ce ta tabbacin cewa ɗan wasan na nan a kungiyar zai ci gaba da zama domin sabunta kontrakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Everton na son fam miliyan 28 tare da karawa kari daga kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig kafin ta sayar da ɗan wasan da mai suna Ademola Lookman mai shekaru 20 da haihuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin jihohin huta lafiya.